where the wolf boy lives. She can make you feel like Phil. She can make you feel like a star. She will scratch till her hand is bloody, but she'll love you more for the scar. She remembers the recent past. She's something the cat dragged in. She's a trollop in Paisley, so take her down to the woods where the wolf boy lives. So the villagers say, and the three of you evaporate into the night till you both fall in love with him. With a face like an African mask and the strength of 10 men, when she's wrong, she's in charge in the world at large, and her novels are all very long. She belongs on the astral plane. She's probably a hologram. Put her back in the padded cell. Take her down to the woods where the wolf boy lives. So the villagers say, and the three of you evaporate into the night till you both fall in love with him. Head to foot in La May, and you'll dance in December snow. When the sky turns to wine, you'll embrace and forget everything that you know. She can tell you the will of the gods. Butter won't melt in her mouth, but you will. Don't bother to ask her name. Take her down to the woods where the wolf boy lives. So the villagers say, and the three of you evaporate into the night till you both fall in love with him. Da 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 da